Allah rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah muna godiya ga Allah wanda ya alkawari cewa dukan wanda ya gode masa zai ninninka masa ni'imomin sa ina shedawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake bashi da abokin tarayya ina shedawa annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne shine sayyidul bashar shugaban dukkan talikai shine wanda Allah zai bashi ceto ash-shafa'atul uzma rana al-qiyama babban ceto wanda Allah ya alkawari ga bawan sa guda daya kuma annabi Allah ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan ceto ira da mutan Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayan sa tsarkaka da sahabban sa bayin Allah nagari masu girma da dukkan waɗanda suka bi hanyar su da kyautatawa bayan haka ɗan uwana ne wa kaina wasiya da ku baki daya cewa mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu godiya a bisa ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin mafi girman ni'ima da imana shine a rayuwar mu ta yanzu muka ga watan Ramadan muka yi ibadar azumi muka yi qiyamul layli muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa mana ayyukanmu ko mu sani cewa ba wai yin azumin watan Ramadan ko yin sallah da sadaka ba a'a abinda zaka duba shine kai fata Allah ya karɓa maka ayyukanka kar ka dauka cewa ai nayi azumi shikenan dole Allah ya karɓa a'a babu dole ga Allah ka nemi kabuli a wajen Allah ka roki Allah ya karɓa maka ayyuka ka zama mai raja'i domin Allah ya ce innama yataqabbalullahu minal muttaqina Allah baya karban aiki a wajen kowa sai daga cikin sai muttaqina to kai yanzu ka san kana cikin almuttaqina kaga kenan fata kake saboda haka kai ta roƙon Allah ya karban maka ayyukanka da kai na alkhairi Allah kuma ya yafe kurakurai mu sani cewa falala ce daga Allah da yake yi ga bayinsa ya ba mu dama shi ya shar'anta azumin a wannan lokaci na Ramadan kuma ya bayyana cewa zai ba da lada ga bayinsa sai mu roki Allah ya karba ayyukanmu ya ba mu lada da yake bayarwa ga waɗanda ya karba azuminsu sannan kada mu yi alfahari ga wasu domin kowa ya kalli kansa kada ya kalli wani kai aiki ka roki Allah ya karba karka ce a'a na buwa ne shi bai yi ba baka san sirrin da yake tsakaninsa da Ubangiji ba ɗan uwa mummunai bawa baya gushewa yana cikin wato kai kawo a cikin abin da Allah ya shar'anta masa na ibadoji Allah ta'ala ya shar'anta ibada daban-daban a lokuta daban-daban bisa rahamarsa don ya bada lada ga bayi musamman wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta'ala bai ba mu tsawon rayuwa mai yawa ba amma ya ba mu lokuta masu albarka in muka aiki kadan sai ninka mana lada mai yawa saboda haka har yanzu lokacin aiki yana nan ba zai gushe ba dama Allah ya faɗa ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma dukkan mu'minai yace wa abu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin ka bauta ubangijinka har mutuwa ta zo maka kenan ba iya Ramadan shine lokacin aiki ba a'a baki ɗaya rayuwa ne lokacin aiki to gashi mun gama wata Ramadan ya wuce mai zuwa kuma sai ga wanda Allah ya rubuta mana tsawon rai wasu daga cikin mu watakila ba za su ga Ramadan mai zuwa ba muna fata Allah ya mana rahama ya ji kanmu watan da ya biyo bayan wata Ramadan shine wannan wata da muke cike na Shawwal wannan wata na Shawwal shi ma wata ne mai albarka wata ne mai falala daga cikin falala na watan Shawwal shine yana shine watan farko na ainihin watannin aikin Hajji shine wata na farko na watannin aikin Hajji da a ce mutum zai yi niyyar aikin Hajji a wani wata ba Shawwal ba ba Zulkaida ko Zulhijja ba niyyarsa ba ta yi ba domin fadin Allah ta'ala alhajju ashhurun ma'lumat aikin hajji an keɓance masa watanni sanannu alhajju ashhurun ma'lumat ma'ana aikin hajji ana niyya ne a wani lokaci sananne inji Allah ta'ala a rawaito daga Abdullah ibn Umar yace watannin aikin hajji guda uku ne shine Shawwal Zulqa'da da kuma kwanaki goma na Zulhijja a waɗannan ne in kai niyya niyyarka ta inganta ta kullu yanzu nan idan kai niyyar aikin hajji niyyarka ta yi abinda yayi ragowa kawai shine ka tattara ka kama hanya ka tafi Makka ka jira lokacin da za a fita ainihin Mina a ranar 8 ga Zulhijja. Niyyar ta inganta, kaga a watan Shawwal shine wata na farko da ake niyya da aikin Hajji, kaga ashe wata ne mai girma yana cikin watannin aikin Hajji. Sannan wannan dai wata na Shawwal shine watan da aka rawaito hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya farlanta zakatul fitri a cikin sa. Idan an gama azumi na wata Ramadan rana ta farko ta Shawwal, da safiya kafin aje Idi ake bayar da sadakatul fitr, wanda ita ma tana da muhimmanci domin sadakatul fitr ana wadatar da waɗanda suke talakawa, wataƙila wani bayi da hali, amma daga abin da za a bashi a wannan rana zai ci ya ciyar da iyalansa. To kaga ashe wata ne da ake ci gaba da ibada ɗori akan watan Ramadan. Sannan ya zo a cikin hadisin Abu Ayyub al-Ansari, Allah ya ƙara masa yadda, hadisin da Imam Muslim ya rawaito a cikin sahihinsa, yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, man sama Ramadan, wanda yayi azumi a watan Ramadan, thumma asba'ahu sittan min Shawwal, sannan yayi biyo baya da kwanaki 6 a watan Shawwal, kana ka siyami dahari, za a bashi ladan kamar ya azumci shekarar ce baki daya. Imam Ahmad a musnadinsa da Ibn Majah ta rawaito hadisi daga Sauban maula na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, man sama 6 ayyamin ba'da al-fitr, wanda yayi azumi kwana 6 bayan kammala azumin wata Ramadan, kana tamamis sana, kamar yayi azumin shekara ne cikakkiya. Hadisin kuma ya inganta, sai manzon Allah yace, ya karanta aya, man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, wanda yayi aiki daya Allah yana ninka masa 10 ne. Imam an-Nawawi Allah ya masa rahama yace, malamai suna cewa, wa innama kana ka siyami dahari, dalilin da yasa in kai azumin Ramadana ka biyo baya da kwanaki 6 a Shawwal, za a baka ladan shekara, li'anna al-hasana bi ashri amsalha, saboda Allah cikin rahamarsa in kai aiki ɗaya ne kyau 10 ake baka lada. Fa Ramadanu bi ashrati ashhur, idan kai azumin wata Ramadana wata ɗaya ne, to za a ninka wata ɗayan sau nawa? Sau 10, domin ai aiki ɗaya lada 10 ne. Saboda haka wata Ramadana wata ɗaya ne, in kai azumci kwana 30 ɗin, za a ninka maka shi sau 10, kwana 360 kenan. Kaga wata ɗaya a ladan wata 10 ne, sannan ga kwanaki 6, kowane ɗaya 10, 60, wata 2, ga 10 ga wata 2 nawa kenan? 12. Kaga idan kai azumin wata Ramadana ka biyo baya da kwanaki 6 na Shawwal, ka samu shekara guda cikakkiya. Haka Allah zai baka lada, haka Allah zai baka lada. Yan uwana, daga cikin fa'ida na wannan azumin kwanaki 6 na Shawwal, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali Allah ya masa rahama a cikin littafinsa Lataif Al-Ma'arif ya ambato fa'idoji na wannan azumi guda 6. Abu na farko yake cewa, inna siyama 6 ayyamin Shawwal ba'da Ramadan yustakmalu biha ajra siyami ad-dahr, in kai azumin kwana 6 bayan kai Ramadan, ga mun karanta hadisin Abi Ayyub, zaka samu ladan shekara guda. Kaga abu na farko kenan. Abu na biyu, wa inna siyama Shawwal wa Sha'ban, kafin Ramadan akwai Sha'ban, manzon Allah ina yawan azumi a Sha'ban, in kai a Sha'ban kai Ramadan, sannan ka zo Shawwal ka dora aiki, ka ci gaba da azumi, ka salati sunan rawatib, daidai yake da mutumin da in zai sallah asuba zai raka'a 2, in zai sallah azhar zai raka'a 4 ko 2, bayan azhar zai raka'a 2, kafin la'asar zai raka'a 2 ko 4, bayan magariba zai raka'a 2, bayan isha zai raka'a 2. Wannan sunnonin da ake yi, haka ake so in zaka yi farilla ka yi mata dajiya da mai da nafila. To kaga kayi azumi a Sha'ban, kayi Ramadan na wajibi, kuma kazo kayi azumi a Shawwal, daidai yake da kaman sunan rawatib kenan. Sannan kar ku manta, wannan sunnoni da su ne za a cike gurbin jibin da za ka samu ranar alkiyama a cikin aikinka na wajibi, kama yadda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. Mutumin da yake waɗannan nafilfili ranar alkiyama, idan aka duba aikinsa na farilla aka ga akwai tawaya, akwai kusakurai, sai Allah ya ce a duba yana da nafilfili, ku kawo ku cike gurbi da shi. Shikenan sai ya zamo maka ya cike maka na farillarka, ta zama ta kammala. Kaga ashe yana da fa'ida kenan, ko ba haka ba? Saboda haka biyo bayan kayi Sha'ban, kayi Ramadan, ka biyo baya da azumin Shawwal, to zai taimaka wajen cike maka gurabe na kurakuran da zaka samu. Abu na uku, yin azumi bayan Ramadan alama ce ta cewa ka samu tarbiyyar da ake fata a Ramadan. Kwana 30 kai ko 29 kana azumi, sannan aka zo Shawwal ka ci gaba, kai kwana 6, kai Alhamis da Litinin, kai ayyamul bid 13, 14, 15, ya nuna tarbiyyar da ake bukata ka samu ka same ta. Kenan alherin da ake fata ya ne, ya tabbata kenan. Alherin da ake fata na takawa da Allah ya ce ya shar'anta azumi dan shi an same shi. Kai kai azumin a Sha'ban, kai nafila, kai farillar Ramadan, ka dora, alhamdulillah. Dama abin da ake so ka samu tarbiyya ne da juriya, ka saba da ibada. Wannan na uku kenan. Kuma dama malamai suna faɗa cewa alamar karɓa aiki shine dorewa alheri bayan alheri, alamar lalacewa shine rusa aiki bayan an yi gini. Bayan kayi aikin Ramadan, kaje sallar dare, kayi sadaka, kayi azumi, sannan aka zo bayan Ramadan ka daina komai, me yake nunawa? Kenan ka koma da baya da baya. A madadin a ga ka ci gaba, baka ci gaba ba, ya nuna asara ba ci gaba kai ba. Allah ya tsare mu. Abu na hudu, yin azumin wata Ramadan da biyo bayan shi da azumin sittamin Shawwal, to alama ce ta samun gafara na abin da ya gabata na kurakurai, cewa abin da kai na kurakurai na baya za a cike maka gurbi, a yafe maka saboda wannan da kake yi. Abu na biyar, cewa masu azumin Ramadan ana ba su ladansu cikakke ranar Idi, shine ake ta yawmul ja'iza, kamar yadda ya zo a cikin hadisi, ranar da kowa zai je ya anshi ladan aikinsa kenan. In an je Idi, wannan ita ce yawmul ja'iza. An gama azumin Ramadan, an yi qiyamul layli, me ya rage? Shine ayi ado a je a gurbana gaban Ubangiji, ya Allah abinda kake min yi ya Ubangiji, sai ce to na baku duk abinda aka yi muku alƙawari an baku. To kaga yawmul ja'iza kenan. To me ya kamata kai an maka? Sai kai wa Allah godiya. Yin godiya shine ka biyo bayan wannan da me, da ƙara yin wani azumi domin kai wa Allah godiya bisa wannan alheri da Allah ta'ala ya maka. Wannan kaɗan daga abin da ya ambata na falala na yin azumin 6 a Shawwal bayan kayi Ramadan. Abin mamaki, yau muna 8 ko Shawwal, amma ko wanda bai fara ba sai ba yanzu zan fara ba, sai an je 20 sai ce bari in gwada, sai ya biyu, sai kwana 5 ko 3 sai ya ce bari in gwada, sai ya ɗaya, yanayin 3 sai a ce Shawwal ta wuce, shikenan. Sai kuma Allah ya nuna baki, wannan ba alama alheri ba ce. Azama da kuma gaskata alkawarin Allah na lada da alherin da yake bayarwa, ya kamata ka yadda da shi, ya kamata zuciyarka ta so wannan ibada ta azumi saboda alherin da yake cikin azumi. Ƴan uwa musulmi, akwai mas'aloli da nake so in karanta a takaice game da abin da ya shafi wannan azumi na kwanaki 6. Abu na farko, mas'ala ta farko shine an fi so ka yi azumin nan da gaggawa. Shi yasa wasu ma suke ganin mustahabbi ne in an yi Idi yau, in zai yi gobe ka fara azumin ka, dan me? Dan dama baka rigaya ka tangarce ba da cin abinci, ranar Idi ne ba azumi, ko ba haka ba? Baka saba cin abinci, kai kwana 30 kana azumi, ka saba, ya zama jiki, karka bari ka saba cin abinci kuma ya zo ima wahala. Saboda haka malamai suna cewa yana da kyau da wurwuri kai wannan azumi kafin lokaci yayi nisa, ka saba cin abinci kuma shikenan ka kasa kammala. Kuma Allah ya ce wa tabiqu ila maghfirati min rabbikum wa janna, ku yi gaggawa wajen neman gafara daga Ubangijinku da aljanna, wanda girman aljannan nan arduha ka arzi samai al-ard, girmanta kamar girman sammai ne da ƙasa wanda aka tanaje ta uiddat lil ladina amanu billahi wa rusuli ga masu imani da Allah da manzannin Allah sai ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falaki ta Allah yake bada ita ga wanda ya ga dama saboda haka gaggawa wajen aikin alheri ba a wasa in kai wasa shedan ba zai kyale ka ba zuciya ba za ta kyale ka ba ai zan yi lokaci ya tafi kai asara wallahi ba zai dawo ba sai ka tafi lahira zaka yi nadama zaka iya zuciyarka ce take yaudararka ai zan gwada ai zan yi har lokaci ya kure baka yi ba ai gaggawa mas'ala ta biyu wasu mutane suna jin cewa idan mutum ya fara azumin dole ya gama shi a jajjere ba wani uzurin da zai hana ma'ana yanke azumin to ba haka bane mai azumi yana da dama na nafila ya dore yayi azumin a jajjere ko yayi shi a rarrabe yayi shi yau yayi huta ko yayi kwana biyu huta yadda iga dama sannan in yana azumi wani uzuri ya bujiro masa rashin lafiya ko tafiya ko mace al'ada ta zo mata suna iya aje azumin su an gane ku domin azumi ne na nafila kuma aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-mutatawwi'u amiru nafsi wanda yake azumin nafila shi yake mallakar kansa in wani uzuri yazo zai iya aje azumin ya kuma yi azumin a wani lokaci da ya samu dama kenan kana da damar kai azumin sittamin shawwal a jajjere kana da damar kai shi a rarrabe kai shi da baki daya a jere ko kuma kai biyu ka huta ko uku ka huta yadda ka sami iko Allah ya baka dama nafila ce mas'ala ta gaba shin na iya niyya ranar litinin da alhamis in samu lada biyu ina azumin sittamin shawwal kuma idan ce da ranar alhamis da litinin da ake azumin nafila Allah ya bani lada ninki biyu ko kuma in ribati kwanakin da ake cewa ayyamul bayd kwanakin da ake nafila 13 ga wata 14 ga wata 15 sai in jera uku in samu ladan sittamin shawwal tunda shi ne niyya kuma tunda nayi a cikin kwanakin nan guda uku kuma Allah ya bani ƙarin lada malamai suka ce wasu malamai suka ce kana iya niyya ranar litinin da alhamis na sittamin shawwal kuma ka ce ya ubangiji ka ƙara min ladan azumin litinin da alhamis kuma sai Allah ya baka dalili kuwa suka ce saboda ai shi sittamin shawwal an bar shi a kwanakin shawwal duka kwana 30 shi kuma alhamis da litinin an ayyana rana alhamis ma'ana din rana alhamis rana ce ta azumi haka shari'a ta nuna saboda haka idan ka yi azumin sittamin shawwal a ranar litinin kayi sittamin shawwal a ranar da ake azumi kenan ka dace da me kayi niyyar sittamin shawwal kuma a ranar da dama ranar azumi ce ranar litinin ko ranar alhamis ko kuma ranar 13 14 15 ana fata Allah ya baka ninkin lada guda mas'ala ta gaba wannan azumi na sittamin shawwal shin kowa zai iya yi har wanda ake bin sa azumi ko kuma a'a sai wanda ya gama 30 cif ko 29 sannan yake da damar yayi sittamin shawwal malamai sun tattauna akan wannan mas'ala sun ƙari juna ilimi wani babban malami Sheikh Salih Al-Utsaimi Allah ya ƙara masa lafiya yace fakad zahaba ammatu ahli al-ilm ala istihbab siyam al-qada liman alayhi qada qabla siyam al-sitt yace baki dayan malamai ba sabani sun tafi kan ta mustahabbi ne in ana binka azumi wanda kasha saboda rashin lafiya ko saboda bulaguro tafiya ko mace mai al'ada ko mace da ta haihu suka aje azumi mustahabbi ne kafara rama ramadan kafin ka yi sittamin shawwal wannan ba sabani baki dayan malamin sai mustahabbi ne amma ga wanda bai biya ramadana ba ana bin sa wani adadin azumi sai ya ce bari in fara sittamin shawwal kafin in yi ramuwa ta wannan malamai suka ce inji Sheikh Salih yace fal qada'u wajib ramuwa wajibi ce wa huwa ahabbu ila Allah min as-sitt kuma Allah ya fi son wajibi akan me akan nafila dama hadisi mun karanta ko Allah ta'ala a cikin hadisi kursi yace wa ma takarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi bawa na baya samun kusanci zuwa gare ni da abin da nafi so fiye da farilla inji Allah sannan kuma idan bawa na inji Allah ta'ala biyo baya da nafila zai samu karin daraja kenan farilla ita ce me ita Allah ya fi so fiye da nafila kuma farilla ita ce wajibi akan ka kafin kai nafila saboda haka farilla ce take rate a wuyan bawa ita ya wajaba ya sauke kafin yayi azumin nafila malamin yake cewa bal kathirun min ahli ilmi la yusahihuna siyama liman alayhi alqada daiwa malamai ma suna ganin wanda ake bin sa ramuwa ko yayi shidan bai ba saboda ai dalili shine hadisin da muka karanto manzon Allah yace man sama ramadana wanda ya azumin wata ramadana wanda ya azumci ramadana thumma asba'ahu sannan ya biyo bayan ramadana bi 60 min shawwal da azumi shida na shawwal shine zai samu wannan falala yace da a ce babu alakar gama azumin ramadana da wannan guda shida din ai da sai yace man sama 60 min shawwal in dai azumi ake so a shawwal kawai ai ba sai an faɗi wanda ya azumi wata ramadana ba ko a ce kawai wanda ya azumi a watan shawwal guda shida za a bashi lada amma ba a ce haka ba aka ce wanda ya azumin watan ramadan sannan da summa ya biyo baya da guda shida a shawwal za a bashi lada kaza kenan akwai alaka tsakanin ne kammala ramadan da kuma yin azumin shida a shawwal Sheikh Ibn Baz Allah ya masa rahama shi ma ra'ayinsa kenan cewa dole sai ka biya ko sai ta biya Ramadan kafin a karɓi azumi shida na Shawwal sai yace saboda dalilai guda biyu dalili na farko shine dai abinda na faɗa wanda wata malami ya faɗa cewa hadisin ya nuna sai an kammala Ramadan domin cewa wanda ya azumci wata Ramadan tambayar ita ce wanda ya azumi 20 bai yi 10 ba ya azumin Ramadan duka sai akai Ramadan ta nake suna ne na kwanaki 30 ko 29 shine Ramadan amma wanda ya azumi 27 ko 26 ko ya 20 yayi azumi a Ramadan amma bai azumci Ramadan duka ba inji Sheikh Ibn Baz saboda haka hadisin ya nuna sai an kammala Ramadan sannan ayi Shawwal sannan a samu wannan ladar yace abu na biyu kuma alwajhu thani yace anna daynallahi ahqqu bilqada bashin Allah shi yafi tantanta a biya kafin aje a kama nafila kamar yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam game da matar da tazo take tambayar cewa ana bin mahaifiyarta kuma haifinta abin nan azumi sai yace daynullahi ahqqu an yuqda bashin Allah shi yafi tantanta a biya saboda haka tunda ana bin ka Ramadan to ba za ka shagala da wata nafila ba alhali akwai dainullahi a kanka bashin Allah ka biya abin da yake kanka sannan sai ka yi nafila guda shida sannan ya ci gaba da cewa masu cewa kana iya yin azumi na sittu shawwal kafin biyan Ramadan ka ce ai ga hadisin na Aisha ta ce ba na samu in biya azumin da ake bi na wanda na sha a Ramadana har sai Sha'abana ya zo lokacin da manzon Allah yake yawan azumi sai mu azumi tare sai ta ce saboda ina shagala da hidimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ta ce sai yace to ai ka gani na Aisha bata biya ma wajibi ba ai saboda me tana cikin shuguli hidimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yaushe za ka yi magana kuma ka ce na Aisha ai ita ma watakila ta yi ai bata ce ta yi sai tumin Shawwal ba cewa ta yi ba ta biyan abin da ake binta na azumin Ramadana har sai Sha'aban ma'ana shekara sai ta dab da wani azumin lokacin da manzon Allah yake yawan azumi tace sai mu yi tare da shi me yasa tace saboda ina shagala da hidimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta faɗi dalilinta to yace bata biya ma wajibanta ba sai a Sha'aban kuma kake tsammanin cewa sai ta Shawwal ba ta yi shi abin nan bata ma yi biya wajibi ba kaga babu alakar wannan hadisi da me da batun 60 min Shawwal ina fata an gane saboda haka yace ta faɗi uzurinta shine shagalta da hidimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Salih Al-Utsaimi bayan ya kawo wannan magana Sheikh bin Baz sai yace wallazi warada an as-sahaba radiyallahu anhu, abinda yazo daga sahabbai Allah ya kara musu yarda, yace taqdim al-qada ala as-sitt, suna cewa arama azumi kafin ayi nafila na sittu min Shawwal, kamar yadda yazo a cikin littafin Abdurrazzaq As-San'ani shine musannaf dinsa, ya rawaito daga Usman dan Mauhib yake cewa naji Abi Huraira an tambaye shi wani mutum yace inna alayya ayyama min ramadan, ana bina wasu kwanaki ramadan, afa asumu al-ashr tatawwan, zan iya azumin nafila guda goma? Qala la, yace a'a, yace walima dammi ibda bi haqqillah, ana binka haƙƙin Allah baka biya ramadana ba zaka ce zaka yi nafila, thumma tatawwa ba'da zalik, kai sannan sai karama kai kai ta dawwi bayan karama wajibinka, inji wa inji Abi Huraira. Kenan hatta sahabbai suna bada fatawa cewa sai an yi me, sai an biya wajibi sannan za a yi azumin nafila. Mas'ala ta ƙarshe wanda nake so in takaita ta matuƙa ita ce mas'alar azumin sus min Shawwal bayan gama Shawwal. Shin zaka iya azumi ka ce na makara a sus min Shawwal ban yi ba, kayi a watan Zulqa'da ko Zulhijja ko wani wata? Malamai suna da ra'ayi guda uku akan wannan mas'ala. Ra'ayi na farko mazhabar Malikiya da wasu daga cikin mazhabar Hanabila irin Hanbaliya suna ganin cewa ka iya azumin sus min Shawwal ko da kuwa a watan Zulqa'da ne ko Zulhijja ko wani watan daban. Me yasa? Sai suka ce saboda hadisin da yace man sama Ramadan thumma asba'ahu sittan min Shawwal, wanda ya azumi Ramadan ya biyo baya da shida a Shawwal, suka ce an ce Shawwal ne litakhfifi, saboda sauƙaƙawa bi itibari sawm, saboda ka gama azumin Ramadan har yanzu kana da tarbiya ta yin azumi, kayi azumi 30 ka saba, sai aka ce kayi a Shawwal kusa da Ramadan yafi, yace la takhsis hukuma bi zalika alwaqt, ba ana nufin kadai a watan Shawwal zaka yi shida ka samu wannan lada ba, a'a ko yaushe ma. Fala jarama anna fi'la fi ashr zulhijja ma amaruya fi fadli siyam fi ahsan, wannan inji al-adawi a hasiyat al-khirashi ala al-adawi, littafin malikiya hashiya na al-khirashi ala al-adawi, shi ya faɗi wannan cewa ka iya ma barin azumin kayi a goma na Zulhijja, domin lokaci ne da ake son kayi ibada, shikenan ka huta sai ka ninninka lada, injiwa a hashiya ta al-adawi al-khirashi ala al-adawi ya faɗi wannan, yace li husul al-maqsud, saboda abinda ake so azumi shida ne bayan kayi Ramadan ko yaushe, yace fadin sus min Shawwal ba ana nufin sai Shawwal ba, wannan shine mazhabar Malikiya. Sannan ra'ayi na biyu shine mazhabar Shafi'iyya, suna cewa azumin sus min Shawwal ana iya ramawa a wani wata kamar Zulqa'da, ga wanda ya tsere masa bai sami iko ba, sai dai ba zai samu ladan da aka faɗa ba a can, domin hadisin cewa yi wanda ya yi azumin Ramadan ya yi kuma sus min Shawwal za a bashi lada kamar ya yi ne azumin shekara, ya ce a'a, to ai Shawwal ya fita, saboda haka ba za ka samu wannan lada ba, sai dai a baka ladan nafila, amma in kai niyyar Shawwal za a karɓa azumin Shawwal, amma ladan ka ba irin wancan ba ne, domin yanzu Shawwal ɗin ta fita, wannan shine mazhabar Shafi'iyya. Kamar yadda Ibn Hajar al-Haythami al-Makki ya faɗa cikin littafin Tuhfat al-Muhtaj, sai magana ta uku shine cewa a'a, an ce man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal, an ambaci watan Shawwal, aka ce wanda ya azumi Ramadan sannan ya bi baya da azumi shida a Shawwal, shari'a tana nufin wannan wata na Shawwal ba wani wata daban ba, saboda haka wanda ya azumci sittamin Shawwal bayan an gama Shawwal to ba sittamin Shawwal yayi ba, ya dai ya azumi na nafila a wani watan, in yayi niyyar Shawwal ba zai samu wannan ladan ba, domin ai nassin ya saba wa nassin abinda hadisi ya faɗa, sai kai wanda ya azumi Ramadan sannan ya biyo baya da guda shida a watan Shawwal, shari'a tana da manufa na ambaton watan Shawwal, sabanin abinda ƴan Malikiya suka ce a'a ambatan Shawwal babu dalili akai, babu ba makasudi bane, an ambata ne saboda kusancin sa da Ramadan. Ake a'a, an ambaci Shawwal saboda ana so ayi azumin ne a watan Shawwal, haka nassin ya faɗa, babu wani dalili da zai kore wannan. Wannan kuma magana ita ce mafi inganci idan ka koma sharhin malaman hadisi akan wannan hadisi. Kuma idan mun duba hadisin cewa wanda yake da uzuri yayi azumi biyar ko hudu Shawwal ya fita, sai a ce masa ana fata Allah ya karba azuminka, ka da yi guda hudu baka cika biyu ba, ko kayi uku ko kayi biyar saura daya, muna fata Allah ya karbin maka, amma baka cika abin da hadisin ya faɗa na sharadi ba. Cewa man sama, akwai sharadi, wanda ya azumi na Ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal, sannan yayi guda shida a Shawwal, sai a ce Allah ya karba maka, ai masa fata. Dan me? Saboda ai manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza marida al-'abdu aw safara, idan mutum ya rashin lafiya ko tafiya ta same shi bulaguro, kataba Allahu lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan, Allah zai bashi lada na abin da yake yi ya saba na sallah ko azumi lokacin da yake zauna a gida, lokacin da yake da lafiya. Saboda ka tunda wannan yayi niyyar yin azumin, uzuri ya hana shi kamar mutum mai al'ada ko mai haihuwa, ana fata Allah ya bada lada, amma bai yi azumi a cikin watan Shawwal ba. Hadisin kuma ya ambaci Shawwal. Wannan a takaice ɗan uwana masail ne da suke da alaka da wannan azumi na sit min Shawwal, da ya kamata mu sani suna da muhimmanci domin mu dage wajen kokarin ribatar irin wannan falala da ake samu. Muna roƙon Allah ya karɓa mana ibada, mu ji tsoron Allah, mu tsaya wajen kyautata ibada da bautawa Allah. Mu sani cewa kwanakinmu suna nan a ƙididdige, lokacin da suka cika babu wanda zai ƙara ko ƙiftawar ido a bayan duniya, zai tafi lahira kuma zai ga abin da ya aikata a cikin littafinsa. Mu ji tsoron Allah, mu aikata ayyuka na ƙwarai kafin mu yi nadama, mutuwa ta zo mana, mu riƙa cewa ina ma a ba mu dama mu yi nafila raka'a ɗaya, mu ce subhanallah, mu ce alhamdulillah, mu ce la ilaha illallah, mu ce la haula wala quwwata illa billah. Ba za a ba mu wannan damar ba. Yanzu ne muke da damar mu yi aiki, muna cikin ƙoshin lafiya da rayuwa, in mutuwa ta zo aiki ya tsaya tik, ba abin da za a ƙara. Mu yi wa kanmu nasiha, mu yawaita bautar Allah, mu yi aikin da muke fata za mu same shi a ranar kiyama, mu ji daɗi, mu yi farin ciki. Allah ta'ala ya yi mana dukkan damuwa, Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا الله كرب ايكم كيافي من كراكرم ان قوم رسكي cikin damuwa a kasar Filistin, ya Allah kai musu agaji. Ɗan uwan mu rike cikin kunci a kasar China da Burma da ko'ina, ya Allah kai musu dauki da agaji. Halin da muke ciki a Najeriya, ya Allah ka mana dauki da agaji. Allah ka zauna da kasar mu lafiya, ka yalwata mu cikin arzikin mu. Allah ka yaye mana dukkan damuwa, ka yaye mana dukkan tsoro. Allah ka yalwata mana kai albarka a cikin kasuwannin mu. Allah ta'ala ka ba mu damuna mai albarka. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma anzil alaina al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin. Allahumma anzil alaina al-ghaytha wa la تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.